أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين، نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ‘Yan uwa masu kallon mu da sauraron mu ta kafar yaɗa labarai ta Sunna TV EKS ko IKS Islam Kitabu wa Sunna ala fahmi salafi salih, muna muku gaisuwa ta addinin musulunci. Sannan muna ƙara godewa Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin ikonsa da ganin damarsa da falalarsa ya ba mu iko muka haɗu da ku a wannan darasi namu mai taken haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa nasoshi ko yadda ake haɗa ma'anonin nasoshi waɗanda ake ganin a zahiri kamar sun ci karo da juna. Wannan shi ne darasin mu na 214. Kamar yadda ‘yan uwa masu bibiyar mu suka sani, muna tafiya ne tare da littattafai guda biyu. Littafi na farko, littafin daf'u ihami lit-tirab an ayatil kitab na Al-Sheikh Al-Allamatu Al-Qur'ani Muhammad Al-Amin Al-Shanqiti rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin. Littafi na biyu, littafin as'ilatul Qur'an al-Majid wa ajwibatuha na Muhammad bin Abi Bakr bin Abdul Qadir Ar-Razi. Wato, a darasin mu da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen suratu Sad kenan, kuma yau ya kamata mu tashi ne a farkon wato suratu Zumar kenan. Amma kafin mu tashi akan wannan, a mas'ala ta 947 a cikin littafin As'ilatul Qur'an al-Majid, inda ya kawo qawluhu ta'ala kenan, wa inna alayka la'nati ila yawmiddin, cewa Allah ya ce la'anarsa ta tabbata ga shaydan, sai ya kawo ta la'anati ya idafarta. A cikin suratul Hijr ya ce wa inna alayka la'nata, to me yasa can ya kawo shi mu'arraf bil alif wal lam, nan ko ya kawo shi mu'arraf bil idafa? Suke cewa duk da yake dukkan su mu'arraf ne, amma saboda cikin suratul Sa'd ya danganta halitta annabi Adam bi yadayya, kina akwai dangantuwa zuwa gare shi, nan kuma la'anta shaydan sai danganta ta zuwa gare shi. Can kuma bai kawo don can halitta annabi Adam bai danganta ta bi yadayya ba, to sai amfani da wa inna alayka la'nata ila yawmiddin, saboda nan ya ƙara nuna kaskancin shaydan, tunda kuma ya ƙara nuna girman annabi Adam, ya ce lima khalaqtu bi yadayya. In ka diba cikin at-ta'birul Qur'ani na Ustadu Dr. Fadil Samar Ra'i, zaka iya ganin wannan bayani, wallahu ta'ala alam. To mas'alar da zamu tashi akan ta, zamu tashi ne a cikin littafin As'ilatul Qur'an al-Majid, farkon sura suratu Zumar. Mai tahqiqin wannan littafi wato Sheikh Mustafa Al-Adawi a number 1, in ka diba inda kawo suratu Zumar ya sa number 1. Sai ya ce qala Ibn Ashur, a karkashin littafin kenan, Ibn Ashur ya ce summiyat suratu Zumar, an sanya mata suna suratu Zumar, min ahdi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Faqad rawa at-Tirmidhi, Imam at-Tirmidhi ya ruwaito, an Aisha, daga matar manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ummul mu'minina radiyallahu anha wa an ummahatil mu'minin wa an as-sahabati ajma'in wat-tabi'ina lahum bi ihsanin ila yawmiddin. Qalat tati kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, ya kasance la yanamu baya bacci hatta yaqra az-zumara, sai ya karanta zumar. Asalin zumar tana nufin jama'a jama'a, amma tana nufin hatta yaqra surata az-zumar, sai an ka shafe sura. Wa bani isra'il kenan kuma, wa surata bani isra'il, don zumin su bani isra'ila ba karatu bane, balle a ce an karanta su, mutane ne. Wa inna ma summiyat suratu zumar, abinda yasa an ka sanya mata sura suratu zumar, liwuqu'i hadha al-lafz fiha, domin wannan lafazin ya zo a cikin ta duna gairi ha, wato banda wani ta a cikin al-Qur'ani, min suwaril Qur'an, na daga cikin surorin al-Qur'ani. Wa fi tafsirul Qurtubi, ya zo a cikin tafsirul Qurtubi, an Wahab bin Munabbih, an gane ko daga wani Wahab dan Munabbih, annahu sammaha, ya kirata suratul Ghuraf, kinan suratul Ghuraf wadda aka ambaton kinan al-Ghuraf a cikin ta, sura allati yuzkaru fiha al-Ghuraf, duk da yake yazo wannan surori, amma dai inda anka ce lahum min fawqiha ghurafun abinna mabniya, wa abinna lahum, inda Allah subhanahu wataala yake cewa لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار وعد الله لا يخلف الله الميعاد نفت أنف الجني لكن الذين اتقوا ربهم إمام أبي جعفر يا كرنتا لكن الذين توخ wannan shine abin da malamin ya kawo, yace wa tanaqalahal mufassiruna, wa tanaqalahul mufassiruna, malaman tafsiri sun ruwaito shi kenan, wani ya amso daga wani, ya cirato daga wani, shine tanaqalahu, wannan magana ta Wahab bin Munabbih kenan. Wa wajhu annaha, wa wajhu, huskar da tasa an ka fadi wannan, annaha dhukira fiha lafdhul ghuraf, an ambaci kalimata al-ghuraf, dakuna dakuna kenan, ai bi hadhihi siga, da wannan siga, duna al-ghurufat, amma ba a kawo jam'i na al-ghurufat ba, كنسي ضمنتو الغرفات جمع الملحق مني بجمع مؤنث السالم دومين بابو واتو غرفها أسام غرفة با أتي مجمع مؤنث السالم سي أتي ملحق بجمع مؤنث السالم دومين شي بيد مذكر كنسي ضمنتو شيكو وانشان غرف جمع إلينا واتو التكسير كنن دون الغرفات في قوله تعالى عند التي لهم غرف min fawqiha ghurafun su'an aljanna suna da dakuna wadanda wasu dakuna na saman wasu wanda yake nuna wani yafi wani daraja saboda wato daukaka tare da haka kuma babu hasada a cikin aljanna don Allah ya ce wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihim al-anhar a cikin suratul a'raf a cikin kuma suratul hijr ya ce wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin suratul zumar ayata 20 kenan wannan bayani ne wanda shi Sheikh Mustafa al-Adawi ya cirato daga tafsirina at-tahrir wa at-tanwir na Ibn Ashur to mas'ala ta farko wanda zamu tashi akan ta mas'ala ce ta 948 malam yace fa in qila idan anka ce kai fa qala ta'ala ya akai Allah yace inna Allah la yahdi man huwa kadibun kaffa Allah bai shiryar da mutumin da yake kadibun makaryaci kaffarun mai yawan kafirci da butulcewa suratul zumar aya ta 3 wa kam min kadibin so da yawa za a samu makaryaci kaffarun mai kaffarin kinan mai yawan butulcewa mai yawan kafirci qad hadahu Allah ta'ala Allah kuma ya shiryar da shi fa aslama sayyid muslimta wa saddaqa an gane ko ya gaskata manzanni ko wa saddaqa yayi gaskiya kuma cikin imanin shi kulna za mu ce ma'anahu abinda ake nufi la yahdihi ila al-iman Allah ba zai shiryar da shi ba zuwa ga imani ma dama ala kufrihi matukai ya doge akan kafircin sa wa kadhibihi da wato ƙaryarsa wa qila wadansu malamai suka ce ma'anahu abinda ake nufi la yahdihi ila hujjatin Allah ba zai shiryar da shi ba zuwa ga wata hujja yalzamu bihal mu'minina wadda zai lazimta wa mu'minai su bita domin shi akan ƙarya yake kinan Allah bai shirye shi zuwa ga hujja balle tana ya samu hujja akan mu'minai sai dai hujja ta ƙarya ta soki burutsu ta hayaniya kuma wadansu ba da su kace inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kaffar ana nufin wanda Allah ya san cikin lohil mahfuz ba zai imani ba Allah ba zai shirye da shi ba ina fata an fahimce ni wannan shine abinda malam ya kawo kina irin kuma wadannan ayoyin suna da yawa zaka ga wallahi la yahdi al-qawm adh-dhalimin ko inna Allah la yahdi al-qawm al-kafirin da sauransu duk in ka zo irin wannan wuri ga irin yadda zaka bada amsa wallahi ta'ala a'lam mas'ala ta gaba mas'ala ta 949 malam yace fa in qila idan anka ce kaifa yasluhu qawluhu ta'ala ya za a yi fadar Allah subhanahu wata'ala ta dace da inda Allah yace law arada Allah an yattakhidha waladan da Allah ya so ya rikida lastafa mimma yakhluqu da ya zaba daga abin da ya halitta ma ya sha'u abin da ya so suratul zumar aya ta 4 to wannan ya zai zaman to raddan raddi li qawli man idda'a ga wanda ya kirayar anna waladan anna lahu waladan yace Allah yana da da wa ibtalan li dalika ya za a yi zaman to an bata wannan kuma an ce in Allah ya so zai yi ma annahu kullu ma annahu tare da cewa yadda al'amarin yake kullu man nasaba ilayhi waladan duk wanda ya danganta da zuwa ga Allah qala inna hustafahu da ba sun ce ai Allah ne ya zabe shi da min khalqihi daga wato halittunsa an gane ko to ana iya cewa wadansu sun ce ya zabe shi ne ya dauke shi matsayin da wasu sun ce a'a da ne da Allah ina fata an fahimci ni ba dukkan su bane sun ce a'a kawai Allah ya rike shi ne amma shi ma wato halitta ne yace inna hustafahu min khalqihi bi ja'lihi waladan yasanya shi da Allah fal yahudu yahudawa yad'una suna kirayarwa suna cewa annahu uzairun wato uzairun dan Allah ne wannan sara kuma su kuma da sara kristoci su ce yad'una suna kirayarwa annahu almasihu suna cewa masihu alayhi assalam an gane ko tsira da aminci Allah wato alayhi assalam tsira ta Allah tabbata a gare su alayhi ma wa ala nabiyina afdalus salati wa atammut taslim wa ta'ifatu min mushrikil arabi su ko wata jama'a daga cikin mushrikan larabawa yad'una suna kirayarwa cewa annal mala'ikata su mala'iku banatullahi ya'ya mata ne da Allah to kinan ya zai a ce an yi musu raddi tunda sun ce Allah ya rikida kinan ko da an ce ba jinsi ne na Allah ba suna cewa to kinan Allah ya rikida shi sai Allah ce wa qalu takhadha ar-rahmanu walada to kinan wannan bai zama raddi gare su a ce law arada Allah an yattakhidha walada lastafa mimma yakhluq ma yasha yace to kulna za mu ci hadha wannan in ju ila raddan ala alyahudi wan nasara in an dauke shi raddi ne na yahudawa da kristoci ka da ma'anahu to abinda ake nufi lastafal walada min almalaikati da Allah yana son ya rikida to da ya rika ne daga mala'iku la min albashari ba daga mutane ba li anna almalaikata domin su mala'iku ashrafu min albashari sun fi daraja daga mutane an gane ko wannan kuma mas'ala ce akwai sabani tsakankanin ta wasu sun ce mala'iku jinsin mala'iku yafi na dan adam don bayin sabo wasu suka ce jinsin dan adam yafi jinsin mala'iki don saboda an samu shawa amma kuma lokacin ya biyayya ga Allah lokacin ya saba ma Allah su kuma mala'iku ba samu shawa ba shi sa suke mai Allah biyayya wanda su kuma suka ce a'a wato jinsin annabawa mafifitan mutane sun fi mala'iku, amma kuma mala'iku sun fi sauran bayi wanda suke saba ma Allah daga maganin bayi. Mas'ala ce da an tattauna a kanta. Almuhimu dai malamai suna cewa wannan mas'ala ma mutun ya batta bai da wani wato abin nan duka abin da za a yi hasashe da. Yace to la'anna almala'ikata ashrafu min albashar, kina wadu suna cewa mala'iku sun fi daraja daga mutane bila khilafin bainal yahud, domin babu sabani tsakankanin yahudawa akan wannan magana wala bainan nasara ko tsakankanin wato su nasara. Wa in kana raddan ala mushrikil arab, duk da yake wannan zai zama tuto raddi ne ga su mushrikan larabawa. An gane ko? Wa in kana raddan ala mushrikil arab, in ko raddi ne akan mushrikan larabawa da sun kace mala'iku ya'ya mata ne na Allah, kana ma'anahu abinda ake nufi lastafa lahu waladan, da ya zabi da shi Allah kenan min jinsin lastafa lahu waladan min jinsin yakhluqu kulli shay'in yuriduhu, kenan da zai zabi da min waladan lastafa lahu waladan, kenan da ya zabi da ga kanshi min jinsin daga jinsi yakhluqu kulli shay'in yuriduhu, wanda yana iya halitta shi daga kowane irin jinsi wanda ya so, li yakuna waladan, dan ya zamanto da ne mausufan li sifatihi, yana da sifa irin tashi, kenan da ya so da ya rike shi daga jinsin shi. Walam yastafi min almalaika, da Allah bai zaba ba daga malaiku alladina la yaqdiruna ala ijadi janahi ba'uda, wanda ba su da ikon su halitta su samar da kifikin saburo, wala yaridu ala hadha khalqu isa alayhi salam, wannan kuma ba zai bijiro ba irin wannan amsa a ce to ai annabi isa, an gane ko? Alayhi salam, sira ta Allah tabbata a gare shi alayhi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammut taslim, da ya halicci at-tayr, kenan khalqu isa alayhi salam at-tayra, an gane ko? A ce isa ya halicci wato tsuntsu, kenan sai a ce to ai su ba mala'ikun da anka ce ba sa iya halitta, to kenan ai shi isa da kuke cewa shi na halitta, to kenan ya dace a ce ya zamanto dan Allah, malai yace to wannan ba zai zo ba, li annahu laysa bi'amin, domin nassin ba ya game kowa da kowa bane ake nufi, kenan nassi ne wanda an kai masu mushrikan larabawa wato raddi. Au koko da anna ma'ana khalqihi, abinda ake nufi da shi annabi isa ya halitta, at-taqdira, ana nufin at-taqdiru kamar kaddarawa ne, min at-tini, daga wato kwabawa ne ya kaddara ya dan daidaita shi daga laka, sannan ya halicci shi wannan tsuntsu, kenan ba halitta bace irin ta Allah. Thumma Allah ta'ala, sannan Allah ya khluquhu, shine ke halitta wannan tsuntsu hayawanan abu mai rai, binafkhin Isa alayhi salam, idan annabi Isa yayi busa a cikin sa, wa izharan li mu'jizatihi, dan Allah ya nuna musu mu'jizar sa, wato mu'jizar ta annabi Isa kenan. To wannan shine ne abinda wato malin ya kawo, amma abinda ake cewa law aradallahu an yastafiya waladan lasaba ma yakhluq ma yasha, da Allah yana son ya riki da inda yayi niyyar rikon da, an gane ko? Da ya zaba daga abinda ya so, wannan yana nuna cewa Allah bai so hakan ba, dan bai yiwa Allah yayi wannan. Kadiba cikin littafi sunansa Fawaid fi Mushkilul Qur'an na Izzuddin Abdulsalam Sultanul Ulama, wannan mas'ala ya kawo ta cikin Suratul Zumar, wanda ya tahqiqin wannan littafi bai kawo amsar malam ba, dan saboda tana yiwa wannan amsar ta fadi, don ana ganin littafin malam bayani ne yake dalibansa suna rubutawa, amma aka danganta littafin zuwa gare shi. A can cikin Mulhaq, in kadiba karshen littafin wajen Minal Jinnati wan Nas, akwai Mulhaq, to kowane Mulhaq an sanya number ta ko ce aya, in kadiba can zaka karin bayani akan wato wannan mas'ala. Almuhimmu dai bai yiwa ne Allah ya rikida, domin Allah bai bukatar da, kuma in ma Allah ya yi rikidan to ai dan ya koma Allah, to kuma kenan babu bukatar Allah kenan, kuma alluri ba zai taba yiwa ba, dan haka abu ne wanda ba zai taba yiwa ba. Mas'ala ta gaba sai mas'ala ta kamar ayat da ta zo afwan a cikin suratul zukhruf, qul in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin, kace in Allah yana da da fa ana awwalul abidin, to ni ne farkon bayi ba abidina, wanda suka ce fa ana al-awwalul abidina lahu, da ni ne farkon wanda zai bauta wa dan Allah din. Akwai maganganu da daban-daban da malamai kadiba cikin adwa'ul bayani fi idahil qur'ani bil qur'ani, a cikin suratul zukhruf karshen wannan aya ya kawo bayani mai tsawo, kuma kadiba cikin wani littafi wata masters da aka rubuta a jami'atul islamiyya bil madinatul munawwara sharrafaha Allah wa hafizaha Allah, yake cewa a cikin littafin wato sunan littafin al-waqf wal ibtida wa atharuhu fi taqrir masail al-aqida na absarul islam bin waqar al-islam, ya kawo wannan masalacin a karkashin wannan aya, kul in kana lirrahman waladun fa ana awwalul abidin, kuma kadiba cikin sauran tafsirai na malamai zaka ga bayanin cewa ba ana nufin ba wato Allah zai wari kida, don ya ce in kana lirrahman waladun, in ya kasance Allah na da, to ya ance in ya kasance, to ba shike nuna cewa wato ya kasance ba, domin ash-shart la yaqtadi al-wuqu' kamar yadda malamai suka ce sharadi ba yana nuna abu zai iya wato tabbatuwa ba. Mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 950, malam yace fa in qila, idan aka ce kaifa qala ta'ala, ya ake Allah ya ce khalaqakum min nafsin wahida, Allah ya halice ku daga rayuwa daya, thumma ja'ala min ha zawja hasana, ya sanya ma wannan rayuwa wato abu wato matarta. Ina fata an fahimci. To kaga nan an ce nafsin wahida saboda lafazi na nafsu muannas ne, shi yasa anka ce wahida. An gane ko? Ba dan saboda shi annabi Adamu mace ne ba. Malam yace to wa khalqu Hawwa, halitta Hawwa min Adam alayhi salam, daga annabi Adam alayhi salam, sabiqun ala khalqina minhu, ta gabaci halittar mu da aka yi daga annabi Adam. Kenan sai da aka halicci annabi Adam, aka halicci Hawwa, sannan aka halicce mu. Ina fata an fahimci ni. Fa kaifa atafa alayhi, to ya anke kuma Allah ya atafi akan sa bi kalimati thumma, ya kawo kalimata thumma, tunda yace khalaqakum, Allah ya halicce ku min nafsin wahida, daga rayuwa dai, thumma ja'ala min hadha zawja, sannan anka halitta mata matatta. To ai mu ba a halicce mu ba a wannan lokaci, sai da aka halicci annabi Adam, aka halicci Hawwa, sannan aka halicce mu. To ya za a yi kuma an kawo kalimata thumma? Malin yace to qulna, za mu ci thumma, kalimata thumma huna litartibi, an tajirantawa ce fil ikhbari, wajen bada labari, la fil ijadi, ba wajen samarwa ake rufi ba, kawai labari ne ake bayarwa. Kama taqulu, kamar yadda kake cewa li sahibika, ga abokinka, a'taituka al-yawma kaza, na baka yau kaza, dama kaza ai larabci ne, thumma a'taituka ams, sannan kuma na baka jiya, akthara minhu, abin da yafi shi. Kenan kaga ko yau kace sannan kace jiya, alhali ko dama jiya take gabatar yau wajen bayarwa. Ai thumma ukhbiruka bi kaza, sannan ina baka labari, kenan kana nufin kamar labari ne kake bashi, ba wai kana nufin jerin lokutan ba. Malin yace wa minhu qawlu sha'ir, irin wannan akwai magana ta sha'ir da ya taba fadan wannan, yace inna man sada, hakika wanda yayi shugabanci shine sada yasudu, sai a ce sayyid, asluhu sayyid, thumma sada abuhu, sannan baban shi yayi shugabanci, thumma qad sada qabla dhalika jadduhu, sannan kuma gabanin haka kakan shi yayi shugabanci. To kaga ai wannan thumma, inda man sada wanda ya shugabanci, sun masa da abu sannan baban shugabanci, ai baba shike yin shugabanci sannan da ya shugabanci. Ina fata an fahimci. Wato nan in an dauki kaidar kuma tana yiwa ai dashi shugabanci sannan baban shi shugabanci, amma ga al'ada sai uba ya shugabanci sannan da yake yin shugabanci. Kenan sai zaman to labari ne yake basuwa, wanda yayi shugabanci kuma ina baku labari, sun masa da abu baban shi yayi shugabanci. Athani, wadansu malamai suka ce abinda ake nufi anna thumma, ita kalima ta thumma mutaalliqatun bi ma'nan, tana da alaka ne da ma'ana ta bi ma'ana wahidatin, da kalima ta wahidatin, wa atifatin alayhi, akan kalima ta wahidatin an kai atafi, la ala khalaqakum, ba akan kalima ta khalaqakum ba. Fa ma'anahu, in mun dauki wannan fassara, ma'ana khalaqakum min nafsin wahida, Allah ya halicce ku ne daga rayuwa daya, tal ita ce ta annabi Adam. Wa afradatil wa ufridat bil ijaji, wannan rayuwar dai ita Allah ya kebance ta bil ijari, ta fuskar samar da mutane, aka halicci Hawwa'u daga haƙarƙarin shi annabi wato Adam na hagu, wanda annabi yake na sama, wanda shine mafi karkata. Thumma shuffi'at bi zawjin, sannan wannan rai anka shuffi'at, an kai mata na biyu kenan, bi zawjin, da matarta. An gane ko? To shi ne abin da ake nufi, da anka ce khalaqakum min nafsin wahida, asalin samun ku daga rai guda ne, thumma ja'ala minha zawjaha, sannan ita wannan rayuwar aka samun mata wato matarta. Kinan sai da manto, wato shi wahidatin yana da alaka ne da thumma, yana da alaka ne da wahidatin, ba yana da alaka ne da khalaqakum ba. Balantana a ce to an halicce muri an kare, sannan wato aka halicci Hawwa'u, sannan ayi ta'kidi a ce a labari ake son bayarwa. Dama an halicce muri daga rai guda, kinan ha Hawwa'u ta shiga ciki, tunda ita ma daga annabi Adamu aka halicce ta. Wannan wadansu malamai sun tafi akan wannan fassara, inji malam. Al-thalisu, na uku, anna thumma, ita kalima ta thumma ala zahiriha, wadansu malamai sun ce kai a zahirin ta tace kawai, ba zancan bada labari bane. Li anna Allah ta'ala, domin shi Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqa Adam, ya halicci annabi Adam, thumma akhraja auladahu, sannan Allah ya fitar da ƴaƴan annabi Adam, min zahirihi, daga wato bansa ko cikin cikinsa, kadh-dharri, suna kamar zarra kankana. Wa akhadha alaihim al-mithaq, sannan Allah ya rike alƙawali gare su, thumma raddahum ila dhahrihi, sannan ya dawo da su a cikin tsatson annabi Adam, thumma khalaqa minhu Hawwa, sannan ya halicce Hawwa daga annabi Adam. Fal muradu bi qawlihi ta'ala, abinda ake nufi da fatar Allah subhanahu wa ta'ala, khalaqakum, Allah ya halicce ku khalqan, halitta yawma akhadha al-mithaq, la radda ya rike alƙawali gare ku, duf'atan wahida, lokaci guda. Li anna hadha al-khalq, domin wannan halitta alladhi nahnu fihi, wanda muke a cikin sa, bit tawaludi, ta fuskar haifafa, wane haifi wane, wat tanasuli, da kuma haifa haifar juna, shi ne at-tawalud. An gane ko? Kenan wannan halittar ta zarra, Allah ya halicce mu gaba ɗayanmu na cikin tsatson annabi Adamu, thumma ja'ala min hadha zawjaha, sannan kuma ya halitta mata wato mijinta kenan dama Allah ya halice mu ne gaba ɗaya muna cikin tsatson annabi Adam sannan ne wato bayan wannan halitta ne sannan ita Hawwa'u an ka halice ta ta zamanto mutum bayan ita ma tana zamantowa wato cikin jikin annabi Adam ta fito waɗansu malamai kawai haka sun ka ɗauke ta suka ce a zauna lafiya sai mu yi hattara kuma wajen sun maja'ala min hazauja sannan ya halitta mata nan ja'ala bima'ana khalaqa domin tana ɗaukan ma'anoni daban-daban wato in ta zamanto ta yi ta'addi zuwa ga maf'uli biyu wato maf'uli guda tana nufin khalaqa in kuma ta yi ta'addi zuwa ga maf'uli biyu tana ɗaukan ma'anoni daban-daban kadiba cikin mabahis fi ulumil qur'an na manna khalil qattan tana ɗaukan ma'anoni daban-daban kadiba kuma cikin littafan tafsiri daban-daban da littafan ulumil qur'an da littafan lugha kaga abinda kalima ta ja'ala take ɗauka tana ɗaukan ma'ana fiye da ɗaya tana kai ma'ana wato kusan biyar ko abin da ya kama da haka dan haka kada ka zo kullun ka ce in an ce ja'ala ana nufin wato abin da ana nufin wato ya sanya والله تعالى اعلم ان هو مسلمي مساله متغبا سي مساله تا واتو 951 مالن يكي تيوا فان قيل اذا اكا تشي كيف قال تعالى يا اكي الله تي وانزل لكم من الانعام الله يا سوكر مكو نا دغ دبوبي ثمانيه تا ازواجين واتو ابينن نوعي غدا 8 كينن مچي دا نمجي كينن ما اورتا كينن غدا واتو 8 كينن انشي ازواج كوكو wato nau'uka guda takwas amma nan bai dukan nau'uka sai a ce wato ma'aurata kinan guda takwas az-zumar suratu zumar ayata 6 mace da namiji kinan suni ma annal an'am mal yace tare da cewa al-an'am su dabbobi makhluqatun an halice su fil ardi abinsa dorin kasa la fis sama'i ba a sama ba mal yace to kulna za mu ci qila an ce inna allaha ta'ala haqiqa allah khalaqa al-azwaja thamaniyata ya halice wadannan nau'uka kinan mace da namiji guda 8 fil jannati a cikin aljanna thumma anzalaha ala adam sannan Allah ya saukar da waɗannan dabbobi ga annabi adam alaihi salam amincin Allah wato tsira ta Allah ta tabbata a gare shi alaihi wa ala nabiyina afdalus salatu wa atammut taslim ba'da inzalihi bayan Allah ya saukar da shi sannan ya saukar mishi da waɗannan dabbobin athani waɗansu malamai suka ce amsa anna Allah ta'ala Allah madaukakin sarki anzala al-ma'a minas sama shine saukar da ruwa daga sama wal an'ama da dabbobi la tujadu illa bi wujudin nabat bai yuwa su rayu in ba da wato wannan ruwan da ya sauka daga sama ba su samu abinci ba su iya rayuwa in ba da tsiro ba shi ko tsiro bai yi sai da ruwa wan nabatu shi ko tsiro la yujadu illa bi wujudil ma ba a samu shi sai in an samu ruwa fa ka annal an'am ka ce dai su waɗannan dabbobin فكأن الأمة من منزلة من السماء كما دي دغه سما aka saukar da su tunda ba su yi sai da abin da aka saukar da sama wa nadhiruhu tamkar irin wannan qawluhu ta'ala fadal Allah subhanahu wa ta'ala ya bani adam ya ku mutane ya ku ƴaƴan annabi adam ko ya ku ƴan adam qad anzalna alaykum libasan mun saukar muku da sutura yuwari sawatikum wadda za ta sutur ta jikinku an ce al'auraku sawa domin yana mutumin da yake da lafiya ya su'u wato tasu'u ru'yatuha kamar yana jin baki cikin akalli wannan al'aura stashi suratul a'raf ayata 26 shi yasa aka kira mata al'aura sawa wa innama anzala al-ma'a Allah ya saukar da ruwa alladhi la yujadu al-qutun wanda bai yuwa a samu al-qutun ka da kenan wal kattan da kattani nau'i ne na wato abin nan wato kyalle wanda an kasance ana yi an gane ko wanda daga abin nan ake yin shi da zare ake yin shi ko mu ce da kada ake yin shi wasuf da sufi shine wato fata kenan wadda ta dabbobi wanda kuma bai yiwa a same ta sai dabbobi wato sun samu wadannan ruwan sun sha illa bihi sai da shi ruwan shi yasa an ka ce kad anzalna alaikum libasan an gane ko shi kuma sufin bai yiwa a same shi ma sai an samu wato ruwan domin dabbobin sai sun rayu ne za su iya fitar da wannan gashin sun ci tsiro sun koshi sannan su fitar da wannan gashin a amfana da shi wannan shi ne abinda shi malin ya kawo kenan wadansu na rufin an saukar da abinda da shi ne ruwa dabbobin suke rayuwa wannan shi ne abinda malin ya kawo amma kafin mu je gaba akwai abinda ya kamata mu kara shi ne da an ka ce an saukar da nau'i 8 na dabbobi to nan ba an ka ce zauju kalima ta zauju wani lokacin tana nufin nau'uka fa akhrajna bihi azwajan min nabatin shatta kalima ta zauju wani lokacin tana nufin miji ko zauju tana nufin mata amma lokacin aka ce zauju ana nufin miji da mata to nan da yace samaniyata azwajin yana nufin guda 8 wannan yana nufin dai kenan namiji ma'auratan juna kenan nan ya dauke su kamar matsayin kowanne matsayin kansa wato raqumi da raquma biyu kenan sa da saniya biyu kenan sun zan hudu bunsuru da akuya sun zan biyu shidda kenan sai tunkiya da rago ko tunkiya da rago sun zan biyu kenan sun zan takwas shi yasa Allah ce thamaniyata azwaj min ad-dha'r ithnayn wa min al-ma'z ithnayn qul adh-dhakarayni harrama am al-unthayni am ishtamalat alayhi arham al-unthayni nabbi'uni bi'ilmin in kuntum sadiqin wa min al-ibl ithnayn wa min al-baqr ithnayn qul adh-dhakarayni harrama am al-unthayni am ishtamalat alayhi arham al-unthayni am kuntum shuhada'a idh wasaakum Allahu bihadha hazwa qarshan aya al-muhimu da yake nan wadannan sune guda takwas kenan nan ya hankalta ma kowanne daga cikin su zauju ake ci mishi amma ya gara ma'ana cewa huma zaujun su ma auratan juna ne kuma sai zaman to biddin ake rufi kuma zauj ana rufin wani lokaci wato na uku da haka dalibin ilimi sai ya hattara da irin waɗannan ma'anonin kai yazo ga abin an ce samaniya yace to me yasa an kace musu takwas kuma wani lokacin ake musu ma'aurata guda hudu mas'ala ta gaba mas'ala ta wato 952 malam yace fa in qila idan aka ce kaif abin nan kafin mu je wannan mas'ala za mu zo ne a cikin littafin daf'u ihamil ittirab an ayatil kitab na Sheikh al-Allama al-Qur'ani Muhammad al-Amin al-Shinqidi domin shi ne kawo ayar da take akan jerin ayoyi a mas'ala ta 154 malam yace qawluhu ta'ala fa Allah subhanahu wa ta'ala walladhi ja'a fi sidqi wanda yazo da gaskiya suratul zumar aya ta 33 yace zahirun fil ifradi wannan yana nuna a zahiri abu guda ne domin an ce alladhi kuma an kace ja'a wa qawluhu amma fa Allah subhanahu wataala ulaika humul muttaquna wadannan sune masu jin tsoron Allah suratul zumar aya ta 33 yadullu ala khilafi dhalika wannan yana nuna sabanin haka to kinan kuma kinan sun zan jama'a malam yace to wa qad qaddamna mun gabatar wajhal jam'i ta yadda za a hada wadannan muharraran wanda mun kabishi mun ka tantance shi bisha wahidihi tare da kawo she wato dalilai fi suratul baqara cikin suratul baqara fil kalami a inda muka yi magana ala qaulihi ta'ala wajjan fadar Allah subhanahu wa ta'ala masaluhum ka masalil ladzi istawqada nara misalin su kaman mutumin da ya hasa wuta falamma adaa'at ma hawluhu sai aka ce dhahaba Allah bi nurihim kaga an ce alladzi istawqada nara duk da cewa sun ce mutum guda da ya fitar da wuta amma sai zamanto akwai jama'a tare da shi amma kuma inda Allah ya ce wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin nan bai ce wa ma huwa bimu'minin ba almuhimu dai ismul mawsul yana da dokan ma'ana wato ta jami'i wannan kuma yana da yawa a cikin alqur'ani mai girma suratul baqara aya ta 17 annan ne malam ya kawo wato wannan bayani mai tahqiqin wannan littafi da ya ka inda malam yace fi suratul baqara a wannan tabara da take hannuna ta kursi alquran wa ulumihi sai ka number 1 in ka diba sai ce unzurul mas'ala ka diba mas'ala ta shidda min hadha alkitab daga wannan littafi kina suka koma mas'ala ta shidda na wannan littafi na daf'u ihamil ittirab an ayat alkitab zaka ga wannan mas'ala to mas'alar da zamu je gaba sai mas'ala ta 952 mu dawo cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid domin shi ne kawo ayar da take akan jerin wato tsarin ayoyin alqur'ani akan wannan wato cikin wannan ilimi kuma wadannan littafan da muka hada malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce fi wasfi alladhi ja'a bis-sidqi asifa wanda yazo da gaskiya wa saddaqa bihi kuma ya gaskata da gaskiyar inda Allah ce liyukaffira Allah anhum Allah ya kankare musu aswa alladhi amilu mafi muni abin da sun ka aikata wayajziyahum ajrahum Allah ya sakanka musu ladarsu bi ahsani alladhi kanu ya'malun da mafi kyawun abin da sun ka aikata ma annahu subhanahu wa ta'ala tare da cewa shi Allah subhanahu wa ta'ala yukaffira anhum zai kankare musu sayyi'a amalihim mummuna aiki wayajziyahum kuma Allah zai sakanka musu bi hasani hadin aliki mai kyau aidan kuma to dan mi an kace mafi munin aiki ne za a wato kankare musu da mafi kyawun abin da sun ka aikata to shi mai kyawun da sun ka aikata ba su da sakamakon shi ne sannan kuma mummuna shin ba a sakan kankare musu shi bane malam yace to qad qulna za mu ce qad sabaka mithlu hadha su'al irin wannan tambaya ta gabata wa jawabuhu da amsar sa fi suratul tauba a cikin suratul tauba wannan shine abin da malam ya kawo amma abin da za mu iya karawa shine cewa a da an kace za a kankare musu mummuna balan mafi muni balantana ma mai muni shi ba za a shafe shi to me an ka yafi maka babba ai karamin ma za a yafi yafi maka wannan shine galibin abin da ya kamata a ce sannan kuma an kyauta musu an ba su mafi kyau to ai mai kyau din ma kenan shi ma sakamakon shi zai shigo ciki muna yin mu fadi wato wannan ko kuma su ce a anan aswa'a za a kankare musu mummuna aiki kenan ko an kankare musu wato mummuna ake nufi sannan kuma a sakanka musu da mai kyau ina fata an fahimci cikin sauran ayoyi sai a gane cewa kenan ko Allah subhanahu wataala zai gafarta musu gaba daya ويقول يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا سنكم باحسن الذي كانوا يعملون من شيء مي كيو كما الذي كان كامس ده مفي كيو دومين الله زي بادا ساكمكو ني نينكين بنينكين كما يد ايوي سنكا يي بياني من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له اضعافا كثيره ده سورا ايوي wannan shi ne abin da zamu iya cewa mas'ala ta gaba sai mas'ala ta wato 953 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah ce qul lillahi shafa'atu jami'a kace ce to na Allah ne gaba daya suratul zumar ayata 44 ma annahu qad ja'a fil akhbar tare cewa yazo a cikin labarai abubuwan da an karwaito kenan annal anbiya'i cewa su annabawa wal ulama'i da malamai waɗanda suke malamai na Allah nagari wal shuhada'i da kuma shahid waɗanda suke shahada wal atfali da kuma yaran kankara waɗanda sun kamutu kafin su balaga suna da shafa'a wato shafa'atan suna da wato ceto yawmal qiyamati ran tashi alqiyama an gane ko kunna zamu ce ma'ana hu abinda ake nufi anna ahadan cewa da anka ce ta Allah ce gaba daya ba wani anna ahadan cewa ba wani mutun anna ahadan cewa mutun daya ba wani mutun la yamlikuha ba zai mallake ta ba illa bi tamlikihi sai in Allah ya mallaka mishi kama qala ta'ala kama yadda Allah ce man dhal ladhi yashfa'u wani ne yake da iznin yayi ce to inda hu a wajen Allah illa bi idnihi sai da iznin Allah suratul baqara aya ta 255 wa qala ta'ala Allah ce wala yashfa'una na ana magana kan mala'iku ne ba za su yi ceto ba illa liman irtada sai ga wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda a cece shi suratul anbiya aya ta 28 sai mu'mini kenan wannan shi ne abinda ake nufi kiran ta Allah ce gaba daya ba a samun ta sai da izinin Allah shi ne abinda za a iya fahimta karkashin wannan aya wallahu ta'ala a'lam mas'ala ta gaba sai mas'ala ta 954 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa zakkara ad-damir ya aka ya kawo damiri a matsayin damiri na maza fi utituhu a wajen inda yace utituhu qala inna ma utituhu kenan wa huwa lin ni'mati shi ko dhamirin nan ni'ma ne fi qawlihi ta'ala a cikin fadar Allah subhanahu wa ta'ala thumma idha khawwalnahu ni'matan minna sannan idan mun ka bashi ni'ima daga gare mu to ga sai ce ni'matan minna manukun shi ce inna ma wa qala sai ce inna ma utituhu an bani shine ala ilmin akan ilmi alhali ko ni'ima ya kamata ce inna ma utituha malam yace to kulna zamu ce inna ma zakkarahu ya kawo shi a matsayin muzakkar nazaran ila al-ma'na ya kalli ma'ana li'anna ma'ana ni'matin domin abinda ake nufi da ni'ima shay'an minan ni'mati wani abu na ni'ima an gane ko wa qisman minha wani yanki na ni'ima aw li'anna an-ni'mata ko ita kalma ta an-ni'ma wal in'am da wato ni'imtarwa bi ma'anan wahid sai zama to ba da sugura domin an ce qala inna ma utitu ala ilmin indi sai zama to masdar ne da al in'am duk da shi al in'am bai da ta'un kenan ma'anan masdar kin ta al in'am ita ce anka hankalta ma inna ma utu qala inna ma utituhu ala ilmin indi kenan inna ma wato abin nan ko kuma a'a thumma idha khawwalnahu in mun ka bashi domin shi ne kuma zuwa ga wato at takhwil domin khawwalnahu mun bashi khawwala yukhawwilu takhwilan mun bashi to ad damiri sai ce inna ma hadha at takhwil wannan wato baiwa da an kai mini ina fata an fahimce ni zai iya komawa zuwa ga wato wannan to wannan yana da kyau dalibin ilimi wato ya fahimce shi to wannan aya da malam ya kawo akwai waɗansu abin nan karkashin ta inda ai Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wato fa idza massa al-insana wato ad-dur wannan aya tana da wato zancen harda wato abin da ya shafi harda al-qur'ani zaka ga waɗansu dalibai a wannan wurin suna samun matsala to anan cikin suratul zumar na farko akwai aya mai kama da irin wannan wa idza massa al-insana durrun da'a rabbahu muniban kaga ya fara da wa idza na biyu kuma a aya ta 48 ya ce fa idza massa al-insana durrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna kenan na farko yana farawa ne da wawun a aya ta 8 na biyu na farawa ne da fa'un a aya ta 49 duka a cikin suratu wato az-zumar kenan wa idza massa al-insana durrun da'a rabbahu muniban ilayhi thumma idza khawwalahu ni'matan minhu nasiya ma kana yad'u ilayhi min qabl wanga kuma fa idza massa al-insana da fa'un fa idza massa al-insana durrun dukkan su durrun na babu alif wal lam da'ana nabiyyu kenan da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna an gane ko ba thumma idza khawwalahu bali kenan thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala inna ma utituhu ala ilm bal hiya fitnatun ولكن اكثرهم لا يعلمون ان فات ان في جيرك كما irin wannan ayar idan muka duba a cikin surat yunus akwai tamkarta shine inda yace wa idha massal insana dhur kina sai da mutum nan da wawan yake farawa a cikin surat yunus yayi kama da wato na farko a cikin suratu wato az-zumar kenan wanda yazo a aya wato abin nan ta takwas kenan a cikin wato suratul zumar yayi kama da na suratul yunus kenan sannan can cikin suratul yunus cewa wa idza massal insana dhurru na akwai al-alif wal lam an gane ko kenan abin nan shi ad-dhurru nan alif wal lam gare shi ya saba mana cikin suratul zumar da'ana li jambihi an gane ko nan ko da'ana ne li jambihi can kuma da'ana can na farko cikin suratul zumar da'a rabbahu na biyu kuma a cikin suratul zumar da'ana thumma idha khawalnahu na cikin suratul yunus da'ana li jambihi aw qa'idan aw qa'ima qa'idan sai gabaci qa'iman falamma kashafna anhu durrahu marra ka'an lam yad'una ila durrin massa an gane ko kazalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun a cikin kuma suratul al'am kazalika zuyyina lil mujrimina ma kanu ya'malun da haka sai ayi hattara kenan nan dalibin ilimi yana da kyau ya gane cewa wani lokacin ayoyin alqur'ani akwai lokacin da suke tashabu to in yaji an karanta ga yadda bai sani ba ya duba in ba qira'atu bane suka yi koko har da ce ta samu matsala koko shine mai fahimci wurin da ake akansa ba ina fata an fahimci wallahu ta'ala a'lam to mas'alar da zamu tashi akan ta sai mas'ala ta wato 155 a cikin littafin daf'u ihab al-iqra' an ayatul kitab malam yace qawluhu ta'ala fadar Allah subhanahu wa ta'ala qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim kace ya ku bayina wadanda suka yi barna akan kawunan ku domin kai zunubi kai barna kanka ne kai ma sakamako zai dawo akan ka al-aya suratul zumar aya ta 53 malam yace hadhihi al-ayatul karima wannan aya mai daraja tadullu ala amrayni tana nuna abubuwa guda biyu al-awwalu na farko annal musrifina su wadanda suka yi barna laysa lahum an yaqnatu bir rahmatillah ba za su bai dace ba su yanke kauna daga rahmat Allah ma annahu ja'at ayatun ukhra wata aya tazu tadullu ala khilaf dhalika wadda take nuna sabanin wannan wa hiya qawluhu ta'ala itace fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa annal musrifina hum ashabun nar su mabannata su ne ma'abuta wuta suratu ghafir aya ta 43 malin yace to wal jawabu amsa annal israfa shi banna yakunu bil kufri yana ido kan ma'anar kafirci wa yakunu bil irtikabil ma'asi yana ruwa wani lokacin ya nuna mutun ya aikata sabo dunal kufri abinda bai kai kafirci ba kaga kiran sai zaman to israf da al fasad duka ausuna dokan ma'ana banna banna amma wace irin banna akwai babban banna akwai karama akwai ta tsakatsakiya fa ayatu malam yace ita ayata wa annal musrifina hum ashabun nar mabannata su ma'abuta wuta ne fil israf alladhi huwa kufrun na ana nufin banna wanda take nuna kafirci fita daga cikin musulunci wa ayatu ita ko ayata qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim ya ku bayina wanda kuka yi banna akan kawunan ku fil israf bil ma'asi wato tana nufin sabo wato banna ce ta sabo dunal kufri wanda bai kai kafirci ba wa yujabu aidan malam yace kai ana iya kuma ba da amsa game da wadannan ayoyin guda biyu bi anna ayata cewa ita aya wa annal musrifina hum ashabun nar mabannata su ne ma'abuta wuta suratu ghafir aya ta 43 fima idza lam yatubu idan busu tuba ba wa anna qawluhu fa qala allah subhanahu wa ta'ala qul ya ibadiy alladhina asrafu ala anfusihim ya kace ya ku bayina wadanda kuka yi banna akan kawunan ku gakku yanke kauna daga rahama Allah fima idza tabu idan suka tuba kafin su ga mala'ikin mutuwa kuma suka tuba kafin rana ta fito daga yamma ta fadi gabas shikenan shine abin da ake nufi wal amru thani malin yace abu na biyu in kana son ka bada amsa tsakankanin wadannan ayoyin annaha dallat ala ghufrani jami'iz dhunub ta nuna Allah yana gafarta dukkan zunubai ma annahu dallat wal amru thani abu na biyu kenan wanda ke rikitarwa annaha ita wannan aya dallat ala ghufrani dhunub jami'iz dhunub ta nuna Allah yana gafarta dukkan zunubai ma annahu dallat ayatun ukhra tare da cewa wadansu ayoyi sun nuna ala anna min adh-dhunubi cewa cikin wadansu dun akwai daga cikin zunubai ma la yughfaru abinda Allah baya gafarta shi wa huwa shirku billahi ta'ala shine shirka da Allah malam yace to wal jawabu amsa anna ayata ita ayata inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah baya gafarta ayi shirka da shi suratul nisa'i kenan wato ayata 48 mukhassisatun li hadhihi ta kebance wannan an gane ko ina fata an fahimce ni ga wato mukhassasatun kenan mukhassisatun li hadhihi ta kebance wannan kenan ko kuma a ce a wannan ayat ta ke wato Allah baya gafarta ai shirka da shi matukan ba a tuba ba wa qala wato mukhassisatun li hadhihi kenan Allah baya gafarta shirka in mutun ya wuta ina shikan shirka kenan Allah ba zai gafarta mishi ba shine mukhassisa kenan ta kebance banda zunubi na shirka wa qala ba'd ulama malam yace kai wadansu malamai suka ce hadhihi wannan aya muqayyadatun wato bitauba za a kayyade ta da tuba kenan bi dalili qaulihi ta'ala domin Allah yace wa anibu ila rabbikum ku koma zuwa ga ubangijin ku tuba kenan suratul zumar ayata 54 fa innahu domin shi wannan utifa an yi azabin shi ne ala qaulihi la taqnatu kakku yanke kauna daga rahama Allah suratul zumar ayata 53 kenan ku wa anibu kenan ku tuba kenan sai zaman to nan ana nufin Allah yana gafarta dukkan zunubai matuka an tuba mala yace to wa alaihi fala iskala in mun dauki wannan ma babu wani iskali wa huwa ikhtiyar ibn kathir ya zabi wannan amsa kenan sai zaman tonan dukkan zunubai Allah yana gafarta su idan an tuba kuma lokacin da tuban ya cika sharuɗan shi sai a karbe shi to wannan shi ne abinda wato ayar ta yi bayani wallahu ta'ala a'lam to wannan kuma sai mas'ala ta gaba mas'ala ta wato 955 a cikin littafin as'ilatul qur'an al-majid malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum kubi mafi kyawun abinda anka saukan muku daga ubangijinku suratul zumar ayata 55 wal qur'anu shi ko al-qur'ani kulluhu hasanun dukkan shi mai kyau ne yace to kulna zamu ce ma'anahu abinda ake nufi ittabi'u kubi ahsana wahyin mafi kyawun wahayi aw kitabin ko littafi unzila ilaykum wanda anka saukar daga zuwa gare ku min rabbikum daga ubangijinku wa huwa alquran kulluhu shini alqurani gabaɗaya domin shi alqurani shine mafi kyawun wato mafi girman littafin da Allah ya sauka waqila wadan suka ce ahsanul qurani mafi kyawun alqurani alayatul muhkamatu ayoyin da wato muhkamani suna ga aiki kuma ma'anarsu a fili take wadanda ake koma zuwa gare su wajen fassara mutashabih shine yace Allah subhanahu wa ta'ala yace huwa alladhi anzala alaykal kitab minhu ayatun muhkamatun hunna umul kitab wa ukhra mutashabihat waqila wadansu malamai sun kace ahsanuhu wato mafi kyawun shi abinda ake nufi da mafi kyawun shi kullu ayatin tadammanat amran duk ayat da ta kumshi wani umurni bi ta'atin da ayma Allah da'a aw ihsanin ko a kyautata wa qad sabaqa nadhiru hadhihi al-aya irin wannan aya ta gabata injimalan fi suratul a'raf a cikin suratul a'raf fi qawlihi ta'ala aw jan fadar Allah subhanahu wa ta'ala wa amur qaumaka ya'khudhu bi ahsaniha ka umurci mutanenka Allah ya ci annabi Musa wato ka umurci mutanenka su yi ko da mai kyawun mafi kyawun at-taura ko mai kyawu daga cikin at-taura ya kawo wannan matsala cikin suratul a'raf sai ka koma can ka ga wannan wato amsoshin da bayan malam yace to wal azbatul mazkura kuma akwai tambay amsoshin da anka bayar thumma tasluhu huna mala yace kana iya doka suka dora anan wa kadhal ajwatul madhkura huna kuma amsoshin da aka bayar anan tasluhu thammata ana iya dora su a can illa aljawab alawwal yace to amma banda amsa ta farko da ne bayar anan na cewa inda anka ce ittabi'u ahsana wahyin aw kitabin unzila ilaykum mafi jawal littafi domin wannan ana albatun alqur'ani ne kina at-taura ba za ta dokar wannan ba kina wannan amsa ba ta shiga a can ina ba ta amfice ni ko kuma wattabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi mafi kyawun abinda an kai muku umurni wajen su wanda ba a shafe hukuncin shi ba kina sai zaman to mafi kyawun na arfin wanda ba a shafe shi ba domin Allah ya ce ma nan sakh min ayatin aw nisaha nati bi khairin minha aw mithliha kaga bi khairin minha nan yana nuna abinda ko ko ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi mafi kyawun abinda an ka sokar muku daga ubangijinku da kuma mai kyawun duka wato babu laifi domin cikin alqur'ani ba a nuna wani yafi wani sai an samu nafsi kamar qul huwallahu an nuna tafi karanta ta yafi wadansu wato karanta wadansu surori misali tana da falala kamar suratul fatiha kamar amanar rasul kamar qul ya ayyuhal kafirun kamar qul a'udhu bi rabbil falaq ko qul a'udhu bi rabbin nas wannan yana nuna wadannan surorin ko ayoyin suna da falala to kiran su sai a kebance su saboda nassi bai tabbata amma dukkan alqur'ani yana da falala ina fata an fahimce ni wato wanda mas'ala ce Imam Suyuti ya kawo ta cikin al-i'tiqad fi ulumil qur'an kuma in kaddiba akwai mawsu'a da an kai kan wannan mawsu'atu fadailus suwari wal ayat na Muhammad Rizqi Tarhoni ya bi wadannan dukkan nassoshin da an kace suna da wata falala ya kawo hadisai da bayanai ya yi qismi biyu akon wadanda sun ka inganta da wadanda su inganta ba to wanda ya inganta shine an ka buga wanda bai inganta ba kuma ba a buga shi ba dan saboda in an buga wanda ya inganta kinan wanda bai inganta ba ana yana da kyau a buga shi dan a san illa da ta sa wannan bai inganta ba dan fage ne na nuna wata sura tana da falala ko wata sura ba tana da falala wuri ne wanda an yawaita ƙaryace a cikin wannan yana da gurin da an kaita yan hadisai na hayaniya to wannan shi dai sai abu na gaba ɗan uwa musulmi mas'ala ta gaba mas'ala ta 956 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa qala ta'ala ya akai Allah yace walaqad uhiya ilayka haqiqa an yi wahayi zuwa gare ka ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa ila alladhina min qablika da waɗanda suka gabace ka la in ashrakta da dai kai shirka suratul zumar aya ta 65 ma anna almuha ilayhim jamaa tare da cewa waɗanda an kai wahayi zuwa gare su suna da yawa domin an ce almuha ilayhim jamaa domin ya ce wa ila alladhina min qablika to walima uhiya ila man qablahu ya za a yi a ce kuma an ce an yi wahayi zuwa ga waɗanda sun ka gabace shi lam yakun fil wahayi ilayhim khitabuhu alhaliku abinda lam yakun bai kasance ba fil wahayi ilayhim abinda an kai musu wahayi khitabuhu maganar da an kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an ce an yi wahayi zuwa gare ka kuma an yi wahayi zuwa ga waɗanda sun ka gabace ka la in ashrakta da kai shirka alhali ko can cikin at-taura da injila ba a ce man manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la in ashrakta ba to kaga na zamu yi da wannan malam yace to kulna zamu ce ma'ana ku abinda ake nufi walaqad uhiya ila kulli wahidin an yi wahayi zuwa ga dukkan kowanne minka daga gare ka wa minhum daga kowanne daga cikin su la in ashrakta inda kai shirka kenan kowanne annabi Allah yace mai la in ashrakta kenan kowanne khitabi ala at-tanwi'i wa at-tawzi'i kowanne za a rarraba a cikin littafin da an ka bashi الثاني waɗansu malamai sun ka bada amsa ta biyu sun ka ce anna fihi dumaran akwai abinda wato aka wato shafi taqdiruhu za a kaddara shi walaqad uhiya ilayka an yi wahayi zuwa gare ka wa ila alladhina min qablika da kuma waɗanda sun ka gabace ka at-tauhidu an yi musu wahayin tauhidi thumma ibtada'a sannan Allah ya fara magana fa qala yace la in ashrakta da dai kai shirka kenan al-thalisu kinan kowanne daga cikin su an ce mai inda kai shirka kinan sai zamanto la in ashrakta da kai shirka al-thalifu amsa ta uku sun kace anna fihi taqdiman wa ta'khiran akwai abinda an ka jinkirta da akwai abinda an ka wato an ka gabatar suwa da abinda an ka jinkirta taqdiruhu yadda za a kaddara shi walaqad uhiya ilayka an yi wahayi zuwa gare ka la in ashrakta da dai kai shirka wa kadhalika uhiya ila alladhina min qablika kuma haka an kai wahayi ga wanda sun ka gabace ka gabace ka duk dai hukuncin ku guda ne malam yace to wannan shi ne abinda za a kawo walaqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablik la in ashrakta da dai za kai da dai kai shirka kuma wannan ba shi ke nuna annabawa sun yi shirka ba dan Allah yace walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun ya fadi wannan a cikin suratu wato al-an'am walau ashraku la habita anhum ma kanu ya'malun kuma ya fadi cewa dukkan su ya musu wannan wahayi ayoyi da dama kuma sun tabbatar da wannan mas'ala ta gaba wato sai mas'ala ta 950 ko kuma a ce a'a qiyasi ne ai ko annabi guda aka cewa da yayi shirka domin shirka Allah bai gafarta sai zamanto qiyasi ne dama wannan ko guda an ka fada ma ana yin qiyasin wannan amma dai ko wanne daga cikin su Allah ya fada mishi wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun mas'ala ta gaba ɗan uwa musulmi sai mas'ala ta 957 malam yace fa in qila idan aka ce kaifa abbara subhanahu an al-dhahabi yaya Allah ya yi bayanin cewa tafiyar da za a yi bi ahli aljannati da ƴan aljanna wannan da ƴan wuta bi lafzi sauq sai Allah ya kawo kalmar ta as-sauq saqa ya suqa sauqan ya kore abu ya gagaba shi fi qawlihi ta'ala inda Allah ce wasiqal ladina kafaru kaga ce wasiqal ladina taqaw rabbahum an gaggaba an kore wanda suka yi imani wasiqal ladina kafaru kuma an kore wato wanda suka kafirta al-ayataini wa fihi naw'un nau'i ihana akwai nau'i na kaskantarwa yace to kulna zamu ce almuradu bi sauki ahlin nar abinda ake nufi da kora yan wuta wato tarduhum za a kora su ne ilaiha zuwa ga wuta bil hawani da kaskanci wal umfi da karfafawa da muzantawa kama yuf'alu bil asara kama yadda ake yi da daurarin yaki mutanen da anka kama wajen yaki wal kharijin ali sultan kuma kama yadda ake yi da mutanen da suka fita daga yima shugaba da'a idza siqu idan anka kora su ila habsin zuwa ga wurin daure su au katlin ko kashewa wal muradu bi sauki ahli janna abinda ake nufi da kora yan aljanna sauqu marakibihim wato sauku za a kora su marakibahum wato kaman ma'ana mahayarsu hanyarsu hassan sauku marakibahum wato kaman mai hawa ko marakibahum abin hawansu ana kora abin hawan da za su hau marakib jam'i ne na markab hassan ana kora wannan abin wato don motsar da shi wa isra'an dan gaugawa bihim da su ila daril karama zuwa ga gidan mutunci da daukaka na aljanna war ridwani da kuma samun gidan samun yarda kama yufaru biman yusharraf kama yadda ake yi ga mutumin da ake girmama shi wa yukramu ake kimanta sa min alwafidin daga mutanen da suka zo ala sultan kama suka zo wajen shugaba bakin shugaba kenan malam yace to fashattana ma baina sauqaini kenan da wancan siqa ahlul janna da siqa ahlun nar sun bambanta kowanne daga cikin su kalma guda ce amma kuma halin an aljanna da imanin su da aikin su da halin ƴan wuta da aikin su shi ya bambanta tsakankanin wannan ƴan uwa musulmi lokacin mu ya karato da ya kamata mu dakanta sai darasin mu na gaba idan Allah subhanahu wataala ya kaddara ya bamu iko ya bamu dama abinda muka faɗa ga mun tuli Allah shi bamu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.